Nigerian women.
Pray.
Great Nigerian women.
Yadda mata suka rika yi wa junan su kirari kenan a lokacin taron manema labaran, inda suka ce sun yi wannan fitowar ne domin su tunatarwa shugaba Muhammadu Buhari da alkawalin da yayi cewa zai dama da kowa da kowa saboda a basu kashi 50 cikin 100 na mukamai domin Najeriya ta samu ci gaba mai karko kuma ta zama kasa da al'ummanta za su yi alfahari da ita. Wani abu da jagorar kungiyar kuma daya cikin jigajiganta Binta Kasimu tace haƙi ne ya rataya a wuyan mahukunta da ya dace su sauke wa mata domin a yi da su.
Tashin hankalin shine mun gama zabe, mun yi zabe, mun hito mun wahala, amma ko me aka tashi wai sai a ce maza, senate leader sai a ce maza, majority leader sai a ce maza, speaker maza, ministoci maza, komi maza. Haba baba kai adalci, maza ma su ji tsoron Allah. Wallahi da an ba mu mata mai mu ya mu da mun zaba kanmu, saboda mu mun san cewa mu ke tsaye, muke lura da gida, muke komi, kuma babu abin da bamu yi ba, kuma babu wahalar da bamu yi ba, dan haka saboda me za a maida mu baya.
Ita kuwa Honorable Halima Hassan Tukur ta ce suna kira ga gwamnati mai shigowa da ta bawa mata goyon baya kamar yadda mata suka bada tasu gudumawar a lokutan zabe da ya gabata, inda ta kara da cewa
mulki ne in mutum bai tashi ya bida ba, mulki bai iske ka a cikin gidanka, so dole ne mu fito mu fadi ma duniya, mu wadi kukanmu domin a tausaya ma mata, a taimaka musu.
Wani irin taimako?
Akwai kujeru na gwamnati, ko na kujerar minista, ko na kujerar maya-maya makami na office, ba wanda babu wanda dai muke da su a cikin kasar Najeriya. Muna son a tuna da mata, a taimaka musu, tunda mata sun taka rawar gani da duk abin da aka yi na zabe, mata sun yi akan kokarin su. Yanda aka tausaya mu maza ake ba su, to su ma mata a tausaya musu, tunda sun hito mu hito, sun bi layi mun bi layi, ba abin da wanda suka yi wanda kiyamaci ba ta yi ba.
A nata jawabin, mai bawa kungiyar shawara Barista Ebere Izendu ta ce mata za su fito kwansu da kwarkwatansu daga jihohi 36 zuwa fadar shugaban kasa domin su ci gaba da lallashi har sai sun samu yadda suke so, ta hanyar tuntubar manya da ziyarce-ziyarce ga uwar gidan shugaban kasa Hajiya Aisha Buhari da matar mataimakin shugaban kasa Dolapo Ochimbajo domin samun goyon bayansu wajen neman mukamai, saboda a ganinta suna da mata kwararru da ke jajircewa a fannoni daban-daban na rayuwa domin gina kasa.
A fẹ́ ipò wa gẹ́gẹ́ bí obìnrin, ẹ fún wa ní ẹ̀tọ́ wa, ẹ fààyè gbà wá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
Great Nigerian women.
Pray.
Great Nigerian women.
Pray.
Obìnrin means women.
Madina Dauda, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.